alayya salatan, domin dukkan wani wanda ya min salati sallallahu alayhi biha ashran, wanda ya min salati daya Allah ta'ala zai masa goma da wannan dayan. Thumma sallallahu liya alwasilata, sannan ku roƙa min wasila a wajen Allah. Fa innaha manzilatun fil janna, domin wannan wasila din wani matsayi ne a aljanna. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, ba za ta dace ba sai ga wani bawa daya daga cikin bayin Allah, shi kadai za a ba mu wannan matsayin. Wa arju an akuna ana huwa, ina fatan in zama ni ne shi. Faman sa'ala liya alwasila halat lahu shafa'a, wanda duk ya roƙa mun wannan darajar, wannan matsayin, to shafa'a ce to ya halatta gare shi, to ya tabbata gare shi. Aga ana Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah, ku faɗi irin abin da yake faɗa, wato bayan kun gama sun masalu sallu alaihi, sannan sai ku yi min salati, sai faɗi matsayin salatin, sannan sai ku roƙa mun wasila, ku roƙi Allah ta'ala ya bani wannan matsayin, wanda yace shi kadai ne a aljanna, babu wani sai shi, kuma mutum da za a ba wanda ya haka, kuma ni kuma sakamakon wannan shine in cece shi ranar gobe kiyama, lokacin da kowa yake bukatar ceto. Alwasila din kamar da ya faɗa matsayi ne a aljanna, babu wani wanda ake bawa shi sai mutum daya. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ake ba mu wannan matsayi. Sannan sai yace kuma Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wato sai yake ga masa yadda zai addu'ar, yadda zai roƙa Allah annabin wasila din, cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sai ya kara innaka la tukhliful mi'ad, wato ce ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, ya Allah ubangijin wannan kira, cikakken kira, wannan da'awa da take cikakkiya, ce da'awar musulunci, da'awa zuwa kira zuwa ga Allah, waye mai wannan kira zuwa ga Allah? Allah shike da wannan lahu da'watul haqq, shike da kira na gaskiya. والصلاه القائمه da sallar da take tsaye, wato sallar da ta halarto din nan, ko kuma sallar da take madawamiya, Allah shi kadai ake wa wannan. Ati Muhammadan alwasilata, ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammadu, ka bashi alwasila wannan matsayin da yace a roƙa masa. Wal fadila, da falala, wato wata martaba kari akan martabar da kake bawa dukkan halittunka. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ka tashe shi a wani matsayi da kowa zai gode masa akan sa, wato kowa zai yabe shi akan wannan matsayi, shine shafa'atul uzma, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a filin farfajiyar mahshar, bayan tattara mutane su bukaci ceto gurin annabawa, duk annabawa su bada uzuri cewa ba za su iya ceto a wannan lokacin ba a wannan gurin, sau haka babu mai wanda zai iya sai Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Don haka a lokacin du'a tattara a je gurinsa a nemi wannan shafa'a, kuma ya je ya yi. Allah ta'ala ya kowa hisabi, don kowa ya san makomarsa. To wannan ita ce shi ne muƙamin da kowa zai yabe shi, zai masa godiya a kansa, shi ne wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, wanda kai masa alkawari. To sai zo da ƙari innaka la tukhliful mi'ad, wanda ƙari innaka la tukhliful mi'ad babu shi, hadisi yana cikin sahih Bukhari, amma wannan ƙarin babu shi a cikin dukkan hanyoyin shi wannan hadisi. Wannan hadisi ya zo ta hanyar Ali ibn Ayyash, daga Shu'aib ibn Abi Hamza, daga Ibn al-Munkadir, an Jabir, hadisin Jabir ibn Abdullah. To duk waɗanda suka rawaito hadisin daga Ali ibn Ayyash, daga Shu'aib ibn Abi Hamza, daga Ibn al-Munkadir, babu wannan ƙarin a cikin ruwayarsu. Saboda haka wannan ƙarin shaz ne, duk da cewa an gan shi a cikin nuskar ko ruwayar al-Kushmiha ne ta sahih al-Bukhari, amma wannan bai inganta ba domin ya saba wa dukkan wanda suka rawaito hadisin daga suka rawaito wannan riwaya daga Imam al-Bukhari saboda haka riwaya ce shadda bai kamata a kara ta ba innaka la tukhulfu mi'at wannan kari ne wanda bai inganta ba saboda haka iya inda za a tsaya shine wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhulfu mi'at zaka wasu hadda kara wa darajatin rafi'a shi kuma wannan ma di ba shi bai da ma wani tushe ko ma irin wannan dan jigar-jigarin tushen bai da shi saboda haka wannan ba bai inganta ba haka abin da ya inganta shine iya wannan wanda Imam al-Bukhari ya kawo kuma sauran wanda suka rawaito hadisin duka iya wannan gabar suka kawo saboda haka wannan innaka la tukhulfu mi'at duk da an ce ibn Baz ya hassana shi amma babu hujjar cewa hasan ne hadisi ne wanda yake shadh bai da bara gurbi ne ba shi da asali annabi ya ce duk mutumin da ya faɗi wannan to hallat lahu shafa'ati ceto na ya wajaba gare shi sannan ya ce yad'u li nafsihi bainal adhani wal iqama fa inna ad-du'a hina idhin la yurad sannan sai addu'a ga kansa tsakanin kiran sallah da iqama domin addu'a a wannan lokacin ba a mayar da ita don ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Tirmidhi da Abu Dawud da Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wato an kira sallah ba ta yadda iqama ba tsakankanin wannan tun yin addu'a to yana daga cikin lokutan da ake karba addu'a haka mutum anan zai yi addu'a da duk abin da ya bujuro masa duk abin da yake bukata sai ya roki Allah a daidai lokacin ba a kayyade wata addu'a ta musamman ba anan shi za ka ga anan bai faɗi wata addu'a ta musamman ba sai kawai ya ce sannan ya addu'a ga kansa zai yi addu'a ga kansa zai addu'a ga waninsa zai addu'a ga kasarsa da iyayensa da iyalansa da malamansa da shugabanninsa da ƴaƴansa matansa kowa zai yi wa addu'a cewa da nafsihi din ma ba kaidi bane kawai ne ce to sai shi kansa zai yi wa ta haka da cewa yad'u bainal adhani wal iqama fa inna du'a ila idza la yurad da ya fi kakan ya kayyade li nafsihi dan wani sai dauka to kenan ba zai ma wani ba a yi addu'a a kofar abu da take ko ga kansa wanda shi daman shi ne farko ibda bi nafsika ka fara da kanka sannan kuma waɗanda za su biyo baya Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.